إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muftari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattabi Allah yarda da shi wannan ita ce halka ta 110 a wannan yammaci na Alhamis 21 ga watan Jumadal Akhira hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce ta yi daidai da 4 ga watan 1 shekara ta 2024 a halkar da ta gabata mun kammala bayani kan misali na uku cikin misalai da mawallafin wannan littafi ya kawo waɗanda suke fito da yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi ke mu'amalantar mata da kuma yanda yake nuna tausayinsa da jin kansa da rahamarsa ga su matan da kuma ƴaƴansu to gabar da zamu je gare ta ita ce hibbu sawabiqil khairi lirra'iya diddai karkashin rayuwar sayyidina Umar cikin al'umma karkashin rayuwar Umar cikin al'umma dan a wannan babi ya kawo bangarori wanda basu gaza guda 7 ba to bangaren da muka kammala karatu kansa a halkar da ta gabata shine yadda sayyidina Umar ke kula da mata da ƴaƴansu da tausaya musu da jin kai gare su wannan bangare na farko kenan dangane da rayuwar sayyidina Umar cikin al'umma bangare na biyu a wannan gabar shine hibbu sawabiqil khairi lirra'iya wannan za a same shi a shafi na 195 shine number na biyu yace hibdu sawabiqil khairi lirra'iya yadda sayyidina Umar yake kiyayewa al'ummar da suke talakawa karkashin su yake kiyaye musu rigaye da suka yi na alkhairi wato duk wani wata nagarta da mutane talakawansa suka yi sayyidina Umar na kiyaye musu nagartar ta su duk wata falala da suke da ita a addinin musulunci da matsayi da suke da shi gurin Allah gurin Annabi sayyidina Umar yana kiyaye musu wannan wannan shine abin da wannan babi ya kunsa hibdu sawabiqil khair kiyaye rigaye na alkhairi lirra'iya ga talakawansa duk wani cikin talakawansa da yake da falala yake da kima yake da daraja yake da matsayi a addinin musulunci gurin Allah madaukakin sarki gurin manzon Allah sayyidina Umar yana kula da wannan kuma yana kiyaye masa wannan kenan mutun ne wanda babu kyashi cikin zuciyarsa babu hasada cikin zuciyarsa duk wani wanda Allah ya daukaka cikin talakawansa yana bashi daukakarsa wannan shine abin da babin nan ya kunsa karkashin wannan babi ya kawo misalai waɗanda suke masu tarin yawa wanda idan muka ce duka zamu bi su mu karance su to sai mu yi wata da watanni ba mu je gaba ta uku ba amma zamu dauki misali guda daya tak karkashin wannan babi wanda zai fito mana da abin da babin ya kunsa cewar sayyidina Umar mutun ne mai kiyaye wa talakawansa alkairansu wanda suka yi rigaye akai a addinin musulunci da irin matsayinsu da darajarsu da daukakarsu da Allah madaukakin sarki ya ba su to gabanin mu karanta misalin wannan guri da yace kana radiyallahu anhu yahfazu sawabiq alkhair lilmuslimina kamar muqaddima ce yayi cewa shi ya kasance Allah yarda da shi yana kiyaye rigaye na alkhairi ga musulmi to yayi dai dogon bayani ina ga abun da zamu cira kawai a wannan muqaddimar tasa zamu je can layi na biyar ko layi na shida inda yace wa sa'ala umaru an rajulin shuhida indahu bi shahadatin wa arada an ya'rifa hal lahu man yuzakkihi to sayyidina umar idan an samu mutun da yake da kima cikin al'umma to yakan samu tabbacin wannan kimar tasa wannan matsayi da ya samu shin haka ne da gaske yana da wannan matsayi in yana da shi sayyidina umar sai ya kare masa wannan matsayi in kuma ba shi da shi shikenan to shine anan yake bayani yace wa sa'ala umaru an rajulin shuhida indahu bi shahada sayyidina umar Allah yarda da shi yayi tambaya game da wani mutum da aka masa kyakkyawan shaida a gurin sa wato a majalisin sa an ambaci wani mutum da alkhairi sai aka masa kyakkyawan shaida aka masa yabo aka jinjina masa shi kuma sayyidina umar bai san shi da waɗannan ɗabi'u da aka yabe shi da su ba shine wa sa'ala umaru an rajulin shuhida indahu bi shahada sayyidina umar yayi tambaya kan wani mutum da aka masa shaida bisa wata shaida ta alkhairi da yabo da jinjina to wa arada an ya'rifa halahu min man yuzakkihi sai sayyidina umar yayi nufin ya san shin akwai wanda zai bashi tazkiya ya tsarkake shi shaidan nan da aka masa tabbas haka ne ya tambaya cikin waɗanda suke zaune a majalisin sa ko akwai wanda zai tabbatar da hakan ya bashi shaida ta kwarai bisa shaidan nan da aka masa na alkhairi fa qala lahu rajul sai wani mutum ya ce wa sayyidina umar inni ashhadu lahu wa uzakkihi ya amiral mu'minin ni zan masa shaida kuma zan tsarkake shi zan fito da abubuwan da aka fadi in tabbatar da su game da wannan mutum fa qala umar sai sayyidina umar ya ce a anta jaruhu fi maskanihi to yanzu da zaka bada shaida a kansa kai tazkiya a kansa shin kai din makwabcinsa ne a gidansa ka san makwabci zai zama yana da labari bisa ga makwabcinsa kashi 60 cikin 100 wajen halayyarsa da ɗabi'unsa to shine sayyidina umar ya tambaye shi ya ce shin kai makwabcinsa ne a gidansa kala la sai ya ce a ani ba makwabcinsa ba ne kala a asharatahu yawman fa'arafta haqiqata amrihi yace shin kai mu'amala da shi ko da wuni guda ta yadda ka san haqiqanin al'amarin sa dabi'un sa halayyar sa kai cudanya da shi na wuni guda akalla awa 12 kala la yace a ban yi hulɗa da shi na wuni guda ba kala asafarta yawman ma'ahu fa inna safara wal igtiraba mahkur rijal to wannan ita ce tambaya ta uku yace shin ka taba tafiya da shi ko da tafiya ta wuni guda saboda shi tafiya da ka gani da barin gari ko barin yanki ko barin ƙasa mahkur rijal tanan ne ake gane mazaje guri ne da ake gane mazaje ake fahimtan mazaje ake fahimtan yanayinsu da ɗabi'unsu in kai tafiya ta wuni guda da mutum daga safe har rana ta fadi zaka iya gane kashi 60 cikin 100 ko 50 cikin 100 na ɗabi'unsa ba lallai ka san su duka ba to amma daga cikin sabubba da sukan sa a san mutum ai tafiya da shi tafiya ta wuni guda kala la sai wannan mutum ya ce a duk babu wannan waɗannan tambayoyi da sayyidina Umar ya masa guda uku duk ba daya قال عمر سيدنا عمر يأتي لعلك رأيته في المسجد قائما قائدا يصلي يأتي تيودة دليل دزي ساك مسا شيدا كاغنشي ني أما صلاتي ينا صلى كاغنشي ينا صلى أسعي ينا صلى أزوني shi yasa ka masa wannan shaidar ko za ka masa wannan shaidar kala na'am sai wannan mutum ya ce kwarai ko wannan shine dalili ganinsa kawai ne a masallaci yana sallah kala zahab fa anta la ta'rifuhu sayyidina umar ya ce tafi ka ban guri baka san shi ba babu wata hulda da kai da shi wacce za ta fito maka da ɗabi'unsa da halayyarsa ta yanda za ka ba da shaida wacce za ta zama karɓaɓɓiya a kansa to a nan abin da ake so a fito mana da shi shi wannan mawallafin littafin yana so ya nuna mana yadda sayyidina umar ke tantancewa bisa ɗabi'u na mutane sai ya samu shaida wacce take nagartacciyar shaida karɓaɓɓiya to idan ya samu zai girmama mutane bisa yadda shaida ya iso gare shi na nagartarsu ko kuma kyawawan halayensu to wannan kamar muqaddima ce shi mawallafin wannan littafi ya bude da ita gabanin ya fara kawo mana misalai da suke fito da yadda sayyidina Umar ke girmama talakawansa masu girma a cikinsu waɗanda Allah ya musu baiwa ya musu kima ya ba su wata falala ya ba su wata ɗaukaka a addinin musulunci sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yana kiyaye musu wannan to yanzu kamar yadda muka yi bayani cewa misali ɗaya tak za mu ɗauka a wannan gabar sai mu tafi gaba ta uku saboda yanayi na lokaci idan muka ce za mu tsaya a nan sai mu taɓata lokaci da misalai da ya yi ta zubowa wanda ba su gaza bakwai ba zuwa takwas to a ce kuma duka sai mun karanta su za su ɗebe mana lokacin gaba ɗaya bari mu duba misali guda shafi na 197 inda ya kawo topic maudu'i cewa afikum Uwais ibn Amir shin a cikinku akwai Uwais ɗan Amir wannan shine misali da za mu ɗauka a wannan gabar wacce za ta fito mana da yadda sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ke girmama waɗanda Allah ya ba su girma a musulunci cikin talakawansa yace kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu idza ata alayhi amdadu ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uwais ibn Amir wannan riwaya da ya kawo ta Imam Muslim ya fidda ita cikin sahihinsa yace sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya kasance idza ata alayhi amdadu ahli al-Yaman idan tawagar yaki ta mutan Yaman ta zo gare shi in aka ce amdad tawaga ce wacce ake tura ta zuwa ga mayaka ta zama ƙari a gare su jam'i ne na madad madad shine kamar yanzu an tura mayaka su tafi yanki kaza su je yaki to da aka je yaki yaki ya barke sai labari yake isowa cewar fa mayakan nan fa suna buƙatan agaji suna buƙatan taimako suna buƙatan ƙari an tura misali mutum 5,000 sun tafi yaki to sai labari ya iso cewar fa suna buƙatan ƙari sai a ƙara tura mutum 500 su bi bayan su 500 din nan da za a tura su bi bayan su ana kiran su madad jam'in su amdad to sayyidina Umar ya kasance idan tawaga ta mutan Yaman ta taho ta zo gare shi sa'alahum afikum Uwais ibn Amir a duk lokacin da wannan tawaga ta zo sayyidina Umar na tambayan su shin a cikinku akwai Uwais dan Amir Uwais dan Amir yana cikin manyan tabi'an musulunci mutumin kirki kamar yadda zamu karanta kissar mu gani ya karbi musulunci tun annabi yana rayi tun gabanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya koma ga Allah subhanahu wata'ala Uwais ibn Amir ya karbi musulunci sai dai kuma bayan karbar musulunci bai samu ya zo sun haɗu da manzon Allah ba ɗan Yaman ɗan garin Yaman bai samu ya zo sun haɗu da manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam har Allah ya ɗauki rayuwar manzon Allah to shi yasa baya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin tabi'ai masu kima masu daraja masu ɗaukaka a musulunci an kashe shi a yakin Siffin yakin Siffin kuma mun san yaki ne da ya auku tsakanin musulmai su ya su bangarorin musulmai su ya su kamar fitina ce ta cikin gida ba wai tsakanin musulmi da abokan gaban su ba a tsakanin musulmi su ya su bangaren rundunar sayyidina Ali Allah ya dade shi da kuma bangaren rundunar sayyidina Muawiya Allah ya dade shi wannan yaki ana kiran shi ma'arakatu Siffin yakin Siffin to shi Uwais ibn Amir a wannan yaki aka kashe shi wannan yaki ne wanda ya auku na cikin gida tsakanin bangarorin musulmai guda biyu kamar yadda nayi bayani musulmi idan ya zo ga irin waɗannan abubuwa abinda ake so ya bakin sa yayi shuru kar ya shiga yayi ta sharhi yana ta aliki ya ce wane ya kyauta wane bai kyauta ba Allah bai dora ma wannan nauyin ba saboda dukan su mutanen kirki ne Aliyu mutumin kirki ne sahabin annabi yana cikin al-asharatul mubasharuna bil janna mutane goma da aka musu bishara da aljanna kuma yana daga cikin kalifofin annabi guda hudu al-khulafa'ur rashidun wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid annabi yace ina horonku da riko da sunnata da kuma sunnar khalifofi na shiryayyu ku rike su da haƙoran gaba abinda aka rike da haƙoran gaba baya kufcewa inji annabi sallallahu alaihi wasallam har ila yau sayyidina Ali dan Abi Talib Allah yarda da shi siriki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri yar manzon Allah Fatima Allah yarda da su gaba daya kuma ta hayayyafa tare da shi baya ga haka ma a gaban ma annabi ya taso tun yana kankani annabi ya dauke shi tarbiya ce ta annabi annabi ne yayi tarbiyarsa ya girma ya samu nagartacciyar tarbiya daga gurin manzon Allah ya samu ilimi gurin manzon Allah sannan kuma manzon Allah ya zo ya auren masa da Yassa kaga mutumin kirki ne baka da ta cewa kan Aliyu idan ka dawo ta daya hannu bangaren Muawiya shi ma mutumin kirki ne ya samu sheda masu tarin yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma baka da ta cewa a kansa yana ma cikin waɗanda suka rubuta wahayi Qur'anin nan da muke karanta shi Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya yarda da shi yana cikin waɗanda suka rubuta Qur'ani kaga kuwa ayya mana gata Qur'anin da muke karantawa mu bautawa Allah madaukakin sarki da karatun sa mu bautawa Allah madaukakin sarki da haddace shi da aiki da abun da ya kunsa Muawiya yana cikin waɗanda suka rubuta wannan Qur'ani sannan kuma ya samu sheda gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzon Allah yake fadi cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake mai inganci annabi ya ce Allahumma allim muawiyatal kitaba wal hisaba wa qihil azaba addu'a ce Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah subhanahu wataala akan Muawiya Allah ya yarda da shi yace ya Allah ka sanar da Muawiya allim muawiyatal kitaba wal hisaba ya Allah ka sanar da Muawiya iya rubutu kuma Allah ya karbi addu'a annabi mutum ne wanda ya kware wajen rubutu shi yasa ma ya zama cikin masu rubuta wahayi ayoyin Qur'ani da ake saukarwa annabi Muawiya dan Abu Sufyan yana cikin masu rubuta saboda Allah ya sanar da shi basira ta iya rubutu sakamakon addu'ar annabi Allahumma allim muawiyatal kitaba wal hisaba yace Allah ka sanar da Muawiya iya rubutu da sanin lissafi a ƙarshe annabi yace wa qihil azaba ya Allah ka tsiratar da Muawiya daga azaba wannan addu'a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa Muawiya dan Abu Sufyan tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ishara kan faruwan wannan sabani da ya faru tsakanin bangaren Muawiya da bangaren Ali amma duk da haka annabi yake yi wa Muawiya addu'a saboda mutumin kirki ne kuma yana cikin sahabban annabi sahabban annabi kuma dukan su yan aljanna ne sannan akwai addu'a da annabi ya masa a wani hadisi daban bayan shi wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma addu'a bace shaida ce annabi ya masa annabi ya masa shaida cewar aljanna ta wajaba gare shi yace awwalu jayshin yaghzuna al-bahra kad awjab farkon mayakan da za su yaki a ruwa aljanna ta wajaba gare shi Muawiya kuma shine mutum na farko a tarihin musulunci da ya fara hawa kan ruwa ya yaki abokan gaba cikin dakarun musulunci. Gabaninsa ba a taba yi ba, ba a taba samun dakarun musulunci su hau kan ruwa su yaki ba. Shine mutum na farko da ya fara. To annabi kuma ya yi sheda cewar farkon mayakan da za su fara yaki a cikin ruwa na musulunci aljanna ta wajaba gare su. To asali ma shine ma ya jagoranci mayakan. To kaga baka da ta cewa a kansa kan Muawiya, saboda sheda da ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'a da annabi ya masa, kuma kasantuwarsa cikin waɗanda suke rubuta wahayi na Alkur'ani. Kaga a yau baka isa kai magana na kushewa ko aibantawa a kansa ba, sai dai in baka da rabo duniya da lahira. Wanda ba shi da rabo duniya da lahira zai iya aibanta Muawiya ko ya kushe shi alhali annabi ya jinjina masa, annabi ya yabe shi, annabi ya masa sheda, annabi ya masa kyakkyawan addu'a. Shine fara hawa kan ruwa da mayakan musulunci. Wannan ina jin mun taba wannan bayani a wannan majalisi inda za a tuna. Muawiya dan Abu Sufyan, Allah yarda da shi, lokacin da ya duba ya ga kalubalen da garuruwan da suke kan gabar ruwa suke fuskanta daga gurin abokan gaba, sai ya nemi alfarma gurin Amirul Mu'minin Umar, lokacin jagorancin Sayyidina Umar, akan ya ba shi dama ya hau kan jirgin ruwa ya je ya yaki abokan gaba, ya razanar da su, ya firgitar da su, su fahimci dai cewar musulmai su ma sun iya yakin ruwa. Fargaba da ƙauyukan da ke kan gaɓar ruwa ke ciki ta gusa, su ji cewa su ma fa yanzu suna da kariya daga gurin sojojin musulunci, saboda sojojin musulunci su ma sun iya yaƙi a ruwa. Sayyidina Umar ya ce sai ya yi shawari, shi ne ya shawarci Amr ibn al-As, shi kuma mutum ne da ya saba yana tafiye-tafiye a kan ruwa. Amr ibn al-As ce da ya ba Sayyidina Umar, sai Sayyidina Umar bai nitsu da Muawiya ya ɗauki dakarun musulunci ya hau kan ruwa da su, ba yana ga zai jefa rayuwarsu cikin hatsari. Saboda Amr ibn al-As yake siffanta wa Sayyidina Umar al'amarin, ya ce babban halitta ce, ɗan ƙanƙanin halitta kamar kiyashi ya hau kanta, idan iska ta kaɗa wannan babba halittan ta yi tangal-tangal sai ta kife da ƙaramin halitta. Ƙaramin halitta shi ne mutum, babba halitta kuma jirgin ruwa. To sai Sayyidina Umar ya ji benitsu ya ba da dama a ɗauki mayakan musulunci a hau da su kan ruwa ba, sai bai ba da oke wa Sayyidina Muawiya, Allah ya yarda da shi ba. To bayan Sayyidina Umar ya yi shahada, Sayyidina Uthman ya zo ya zama shi ne Amirul Mu'minin. Muawiya ɗan Abu Sufyan, Allah ya yarda da shi, bai daddara ba, ya sake nema gurin Uthman akan ya ba shi dama ya hau kan jirgin ruwa da mayakan musulunci, ya je ya yaƙi abokan gaba, ya firgitar da su, ya razanar da su, su fahimci cewa musulmi ko ina ka taɓa fa ba zai baka. Sayyidina Uthman ya ce zan amince amma da sharuɗa. Sharaɗi na farko, ya zamanto in ka zo shirya mayakan da za su hau kan ruwa, ka shirya da kuɗin baitul mali, kuɗin daula ke, ba sai ka nemi fi sabilillahi ba, gurin al'umma. Sharaɗi na biyu, ba wanda za ka tirsasa masa ya je wannan yaƙi, wanda ya ga dama zai je ya zo, wanda bai ga dama ba ba za a tirsasa masa ba, ba za a tilasta masa ba. Sharaɗi na uku, in ka tashi zuwa yaƙin, in ka tashi fita yaƙin, jirgin ruwa da za ka hau da matarka. Kaga in akwai hatsari ai ba zai hau da matarsa ba, saboda shi ya tafi matarsa ta tafi yara, kuma zai kula da su? To amma aƙalla in shi ya tafi matar tana nan za ta kula da yara. To waɗannan sharuɗa da Uthman, Allah ya yarda da shi, ya sanya wa Muawiya, Allah ya yarda da shi, sai ya ce ya yarda. Hakan kuma aka yi, ya shirya mayakan da dukiya ta baitul mali, sannan kuma duk wanda ke so ya ce ya zo su tafi, kuma da ya tashi tafiya ya ɗauki matarsa. Aka je aka yi yaƙi, kuma aka ci gagarumar nasara. To wannan yaƙi da aka fita shi ne yaƙi na farko a tarihin musulunci da dakarun musulunci suka fara yi akan ruwa. To annabi kuma tun gabanin nan ya riga ma ya musu shaida cewar aljanna ta wajaba gare su. Saboda haka baka da abin da zaka ce kan Muawiya, kamar yadda ba abin da zaka ce kan Ali, dukansu nagartattu ne kuma suna da kyakkyawan shaida a musulunci, kuma gurin annabi, kuma dukansu masu kima ne, masu daraja ne gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To shi Uwaisu bin Amir al-Qarni a yakin Siffin din aka kashe shi. To a nan gurin ana mana bayani cewar duk lokacin da wata tawaga ta taho ta mutanen Yaman, Sayyidina Umar yakan tambaye su cewar afikum Uwaisu bin Amir, shin a cikin ku akwai Uwaisu dan Amir? Hatta ata ala Uwaisin radiyallahu anhu, nan ya ce ya yi taraddi wa Uwais. Galibi kuma malamai sun tafi kan cewar wa sahabi ake yi wa taraddi, duk da cewa babu laifin an yi ma wani wanda ba sahabi ba. Taraddi shine a ce radiyallahu anhu, Allah ya jada shi. Wannan magabata sun tafi kan cewa wa sahabbai ake cewa radiyallahu anhu, waɗanda ba sahabbai kuma ba a ce musu rahimahullahu. Kake nan anan da kamata ya ce hatta ata ala Uwaisin rahimahullahu, amma ko da an ce radiyallahu anhu muka ce babu laifi. Amma yadda magabata suka tafi shine duk wani sahabi ana masa tarabbi ana cewa radiyallahu anhu, Allah ya jada shi, wanda kuma ba sahabi ba ana cewa rahimahullahu, Allah ya masa rahama. Amma in an yi ma wanda ma ba sahabin ba, wannan babu laifi. Amma dai akan haka magabata suka tafi kan sahabi ake cewa radiyallahu anhu. Yace hatta ata ala Uwaisin radiyallahu anhu, har zuwa lokacin da yayi dace wata rana wata tawaga ta taho ta mutan Yaman, yaje ya tambaye su cewar afikum Uwaisu bin Amir, shin cikin ku akwai Uwaisu dan Amir? Sai aka yi dace cikin nasu akwai Uwaisu dan Amir. Shine anan yake bada labari cewar hatta ala ata ala Uwaisin, har ya zo ga Uwais. Ma'ana yayi dace wata tawaga da ta zo wata rana, sai yayi dace ya samu Uwais a cikinsu, ya tsinci Uwais a cikinsu. Kala anta Uwaisu bin Amir, ya tambaye shi. Sayyidina Umar ya tambaye shi, ya ce kai ne Uwaisu dan Amir? Sayyidina Umar ya tambaye shi, kala na'am, ya ce kwarai kwa ni ne Uwaisu dan Amir. Kala min muradin thumma min qaranin, ka fito daga kabilar Murad. Murad sunan kabila ce cikin kabilu na Larabawa. Daga kabilar Murad thumma min qaran, sannan kuma daga kabilar Qaran. Za a yi mamaki, an ji kabilu guda biyu kuma duka an ce daga cikinsu yake. Mu ne Hausawa ba mu da maida hankali wajen kabila, amma Larabawa suna maida hankali wajen kabilunsu. Yanzu idan ka ɗauki kabilar Quraish, kabilar Quraish babbar kabila ce wacce ƙarƙashinta akwai kabilun da ba su gaza 20 ba. Kabilar Quraish babbar kabila ce wacce ƙarƙashinta akwai kabilun da ba su gaza 20 ba. Annabi ai ya fito da kabilar Banu Hashim ko? Kuma ai ba Quraish ne. Kaga za a iya cewa Annabi min Quraishin wa min Bani Hashim. Ya fito da kabilar Quraish kuma da kabilar Banu Hashim. Idan ka tau Sayyidina Abu Bakar, ai ba Quraish ne. Amma ya fito da kabilar Banu Taim, sai a ce Sayyidina Abu Bakar min Quraishin wa min Bani Taim. Idan ka tau Sayyidina Umar, ba Quraish ne. Amma ya fito da kabilar Banu Adi, kaga sai ka ce Sayyidina Umar min Quraishin wa min Bani Adi. Idan ka tau ga Sayyidina Uthman, Allah ya yarda da shi, shi ma ba Quraish ne, amma ya fito da kabilar Banu Umayya. Sai ka ce min Quraishin wa min Bani Umayya, kamar haka ne anan. Za a samu kabila babba kwaya ɗaya can sama. Misali kakanku na goma da kuke dangantuwa gare shi, sai a kira shi, a kira ku da sunansa ko a danganta ku gare shi a matsayin kabila. To sai zamanto ƴaƴansa da jikokinsa wanda ya yi hayayyafa ya samu zurriya da yawa, za su danganti gare shi kuma su danganti ga kakan nasu na kaza. To shi Quraish kakan Annabi ne na goma. To kaga Annabi yana dangantuwa zuwa ga Hashim kakansa na biyu, kuma yana dangantuwa zuwa ga Quraish kakansa na goma. To haka tsarin kabila ta Larabawa take. Haka Annabi yana dangantuwa zuwa ga kakansa na 20 Adnan, yana dangantuwa zuwa ga kakansa na 20 Adnan. To anan Sayyidina Umar yake cewa min muradin thumma min qaran, daga kabilar Murad kuma daga kabilar Qaran. Kenan abin da zamu fahimta, kabilar Qaran karamar kabila ce karkashin kabilar Murad. Waɗannan duka jerin kakannin shi Uwais ne. Mun gane bayani, duka jerin kakannin shi Uwais al-Qarni ne. Kala na'am, Uwais ya ce kware haka daga kabilar Murad kuma daga kabilar Qaran. Kabilar Qaran karamar kabila ce karkashin kabilar Murad, kamar yadda muka yi bayani. Qala, sai Sayyidina Umar ya ce, fa kana bika barasun fa bara'ta minhu illa mawdi'a dirhamin. Ya ce shin kana da cutar zabiyan, ita ce fata kaga ta yi fara kal, gashi ma kaga ya yi fari kal, wani kaga ya yi jajawu. Fata dai in ka kana ganin ma abocin fata za ka fahimci cewar ba shi da lafiya. Zabiyan kenan, a Hausa muna kiran irin wannan da zabiyan. Shine kaga fata ta yi fara kal, farin ba da ba normal ba. Sannan gashin ma'abocin wannan fatar shi ma gashin ya yi fari kal ko kuma ya yi jajawo. Haka za ka ga yanayinsa, kana gani za ka ga wannan yana tattare da cuta. Wani lokaci irin wannan cutar takan fara yar ƙarama, sai ta yi ta yaɗo, ta yi ta faɗi har ta zo ta game fata gaba ɗaya. To shi wannan Uwais bin Amir ya yi wannan cuta ta fata ta zabiyan ɗin. To shi ne Sayyidina Umar don ya tabbatar cewa shi ɗin ne, ya ce fa kana bika barasun, kana da cutar fata ta zabiyan, ita ce baras a larabci, cutar fata ta zabiyan. Fa bara'ata minhu, sai ka warke daga wannan cutar, illa mawdi'a dirham, sai ɗan gurbin da bai wuce gurbin dirhami ba. Dirhami ɗan ƙaramin sule ne haka. Kenan ko ina ya warke a fatar tasa, ɗan gurbin da ya saura bai wuce gurbin dirhami ba. To me yasa wannan ɗan gurbin ya saura bai warke ba, ko ina ya warke a jikinsa? Malamai suka ce hikimomin da suka sanya Allah maɗaukakin sarki ya bar wannan ɗan gurbi don ya zama alama wajen gane shi, saboda mutumin kirki ne. Annabi ya siffanta shi da siffofi iri-iri. To wannan na daga cikin siffofin da Annabi ya siffanta shi da shi, ta yadda in an gan shi a gane shi, kar a je ga wani wanda ba shi ba. Wannan dalili ne cikin dalilai da malamai suka ambata da ya sanya Allah ya hukunta wannan ɗan gurbi kaman girman dirhami ya saura bai warke ba, amma sauran gurare duka sun warke, sun zama normal fatarsa da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi a kanta. To Sayyidina Umar ya ce ko ina ya warke a jikin naka banda wani ɗan gurbi da bai wuce girman dirhami ba? Ya ce ƙala na'am, ya ce haka ne. Kaga kenan ya tabbata wa Sayyidina Umar bisa waɗannan tambayoyi da ya masa cewa wannan mutumi shi ne Uwais da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarinsa. Tambayoyi guda nawa ya masa? Ya masa tambayoyi kusan guda uku. To ga tambaya ta huɗu. Ya ce laka walidatun, kana da mahaifiya? Ƙala na'am, ya ce ƙwarai ina da mahaifiya. To yanzu Sayyidina Umar ya masa tambayoyi guda huɗu bisa amsoshin da ya ba Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya fahimci cewar shi ne mutumin da Annabi ya musu labarinsa. Tambaya ta farko da ya masa, ya tambaye shi sunansa ko? Ya ce kai ne Uwais bin Amir? Ya amsa ya ce eh, ni ne. Wannan tambaya ta farko kenan. Tambaya ta biyu da ya masa, daga kabilar Murad, wacce kabilar Qaran ta fito daga cinta, kai duka daga waɗannan kabilu ne? Ya ce eh. Sai tambaya ta uku da ya masa, kana da cuta ta fata wacce ake kiranta zabiyar, wacce ta warke sai gurbin dirhami? Ya ce ƙwarai. Tambaya ta huɗu, kana da mahaifiya? Ya ce ƙwarai. A wata riwayar cikin riwayoyin da Imamu Muslim ya fidda su cikin sahihansa, tambayarsa da Sayyidina Umar ya yi cewar kana da cuta ta fata wacce kuma cutar duka ta warke sai gurbin da bai wuce gurbin dirhami ba. Riwayar Imamu Muslim ta bayyana cewar shi ne ya roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ya warkar masa da wannan cuta ta fata ɗin. Ya ce ƙad kana bihi bayanun fada'a Allah fa azhabahu anhu. Annabi lokacin da yake ba su labarin Uwaisul Qarni yace daga cikin siffofinsa mutun ne wanda yake da cuta ta fata, ya roki Allah madaukakin sarki, Allah ya tafiyar masa da wannan cutar. Kaga isharar da Annabi yake musu, mutun ne wanda in yayi addu'a Allah na amsar addu'arsa, saboda wannan cuta tasa ta fatar ya roki Allah madaukakin sarki, Allah ya amsa addu'arsa, ya tafiyar masa da wannan cuta ta fatar. Sannan tambayar da Sayyidina Umar ya masa ta karshe cewa laka walidatun, kana da mahaifiya. A riwaya cikin riwayoyin Imam Muslim da ya fitar cikin sahihinsa, ya bayyana cewar kana da mahaifiya wacce kake tsananin yi mata biyayya. Yace eh, to sai Sayyidina Umar yake so ya je gare shi, wace natija yake so ya je gare ta bisa waɗannan tambayoyi da ya yi wa Waisu? Ga nan natijar da Sayyidina Umar yake so ya je gare ta. Sayyidina Umar kala, Sayyidina Umar yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya'ti alaikum Uwais ibn Amir ma'a amdad ahli al-Yaman min muradin thumma min qaranin kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allahi la abarra fa in istata'ta an yastaghfira laka fa'al. Wannan ita ce natijar da Sayyidina Umar yake so ya isa gare ta bisa tambayoyin nan da yayi taiwa Waisu ibn Amir al-Karni. Yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya'ati alaikum Waisu ibn Amir, Waisu dan Amir zai zo muku. Annabi yake ga sahabbansa ma'a amdadi ahli al-Yaman, tare da tawagan mutanen Yaman, min muradin thumma min qarani, daga kabilar Murad sannan kuma daga kabilar Qaran, kana bihi barasun, ya kasance yana da cutar fata wacce muka yi bayanin ta dazu kadan, fa bara amin, sai ya warke daga wannan cutar, illa mawdi'a dirham, sai gurbin dirhami, gurbin da ya saura na cutar wadda bai warke ba bai wuce gurbin dirhami ba, kenan gun da ya saura bai warke ba dan kankanin guri ne. Lahu walidatun huwa biha barrun, yana da mahaifiya wacce yake tsananin yi mata biyayya, mutum ne mai tsananin yin biyayya wa mahaifiyarsa. Yace law aqsama ala Allahi la abarra, da zai yi rantsuwa kan Allah subhanahu wa ta'ala, to da Allah zai kubutar da shi, ma'ana da zai rantsuwa kan al'amarin Allah madaukakin sarki, to da Allah ba zai kunyata shi ba. Yace wallahi tallahi, yau karfe 10 sai an yi ruwan sama. Kaga wannan al'amarin Allah ne, ruwa yana hannun Allah, to inda zai yi rantsuwa da Allah sai ya kubutar da shi daga rantsuwansa, sai Allah ya sa ruwa ya sauka. Yace wallahi tallahi, gobe wane zai samu aikin gwamnati? To saboda Allah kar ya kunyatar da shi wannan rantsuwar da yayi, sai Allah ya hukunta wane ya samu aikin gwamnatin gobe, ba wai abun yana karkashin ikonsa bane, a'a, saboda matsayi da yake da shi gurin Allah, inda zai yi rantsuwa to Allah ba zai kunyata shi ba akan rantsuwarsa. Wasu malamai kuma suka fassara wannan gabar cewar law aqsama ala Allahi la abarra, da zai roki Allah to da Allah ya bashi bukatarsa. Haka wasu malamai suka fassara wannan lafazin, amma fassara ta farko ta fi tafiya da zahirin lafazin din, saboda alqasamu rantsuwa ce, da zai rantsuwa kan al'amarin Allah da Allah madaukakin sarki zai kubutar da shi, tare da cewa abun yana hannun Allah, sai yadda Allah ya ga daman zartar da al'amarinsa. To amma saboda matsayin wannan bawa nasa a gurinsa, inda zai yi rantsuwa to Allah ba zai bari ya kunyata ba. Kenan wannan yana nuna mana mutumin da ya zama mutumin kirki yana da wahala ya nemi gurin abu, ya nemi abu gurin Allah ya rasa. Mutanen kirki ba su neman abu gurin Allah, Allah ya hana su. To kaga wannan alama ce da take nuna cewa wannan mutumin kirki ne, Waisu din nan. Wannan shaida ce Annabi yake a kansa. Sai Annabi ya ci gaba da cewa fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al, in har zaka iya nema ya nema maka gafara gurin Allah to ka nema ya nema maka gafara. Yake ga bawa wa sayyidina Umar, wannan sayyidina Umar ne yake bayyana cewa yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari cewa Uwais dan Amir zai zo tare da tawagar Yaman na mutanen Yaman da kabilar Murad. Kaga anan sifofinsa ne annabi ya bayyana. Siffarsa ta farko ya fito daga kabilar Murad, wannan siffarsa ta farko kenan, kabilar Murad, kabilar Karan. Siffarsa ta biyu yayi cuta ta fata wacce ake kiranta zabiyar, ya warke abin da ya saura bai wuce gurbin dirhami ba. Sannan siffarsa ta uku mai matukar biyayya ne wa mahaifiyarsa. Sai annabi ya ce to daga cikin kima da yake da shi gurin Allah subhanahu wa ta'ala, da zai yi rantsuwa to Allah sai ya kubutar da shi a rantsuwarsa, ba Allah ba zai bari ya kunyata ba. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Umar, in har zai iya nema ya nema masa gafara gurin Allah, to ya nemi ya nema masa gafara. To tambaya anan, wannan yana nuna Uwais ya fi sayyidina Umar falala kenan. Tunda annabi ya ce in har zai iya nema ya nema masa gafara gurin Allah, to ya nemi ya nema masa gafara. In har ya samu dama ya nema gurin Uwais ya nema masa gafara gurin Allah, kenan Uwais ya fi sayyidina Umar falala. Ba zai fi sayyidina Umar falala ba, ko? To me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sayyidina Umar ya nema gurin Uwais ya nema masa gafara gurin Allah subhanahu wa ta'ala? Malamai suka ce ishara ce Imamun Nawawi Allah ya masa rahama, yace annabi yana so ya nuna musu kimar wannan mutumin Waisul Karni na farko kenan. Na biyu kuma ya nuna musu cewar a cikin bayin Allah akwai mutanen da in sun yi addu'a kamar yankan wuka Allah ya karba, in sun nema wa bawa gafara Allah zai masa gafara cikin mutanen kirki. Tare da cewar shi sayyidina Umar da zai nema gurin Uwais ya nema masa gafaran yafi shi falala gurin Allah subhanahu wataala. Kenan a wannan bayani na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za mu fahimci cewar Waisul Karni yafi sayyidina Umar falala ba, sannan kuma ba za mu fahimci cewar sayyidina Umar ba a gafarta masa ba sai in Uwais ne nema masa gafara. Ba za mu fahimci waɗannan abubuwa guda biyu ba. Me yasa? Saboda dalilai guda biyar. Dalili na farko, malamai sun yi ijma'i kan cewar a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam, idan ka ɗauke annabi ka ɗauke Abubakar ba wanda ya kai sayyidina Umar falala. Kenan a al'umma annabi in ka ɗauke annabin karan kansa, Abubakar ne kawai ya ɗara Umar a falala. Umar shi yake zuwa mataki na biyu a falala. Kaga kike kenan, wannan na nuna Waisul Karni bai fi Umar falala ba. Wannan ijma'i ne na malamai, babu sabani na malamai. Kuma malamai abin da yasa suka yi ijma'i, yadda suka bibi na soshi na hadisan annabi, ta yadda suka fahimci kimar Abubakar da Umar a gurin annabi, yasa suka fahimci cewar cikin sahabban annabi kaka baya Abubakar sai kuma Umar yake mara masa baya. Za mu zo mu karanta nan gaba shahadar sayyidina Umar lokacin da aka soke shi da wuka mai baki biyu wacce take da dafi, da aka bashi nono ya sha, nonon ya fito ta inda aka soke shi, aka ɗauke shi rangaranga ruwa-ruwa aka tafi da shi gida, aka je aka ajiye shi a some, ya suma bai san inda kansa yake ba. Mutane sun kewaye shi ana ta alhini, in ji Ibn Abbas Allah ya dada shi, ya ce ina cikin waɗanda suka kewaye Amirul Mu'minina muna ta alhinin wannan abu da ya faru. Ya ce sai na ji an dafa ni ta bayana ana cewa rahimakallah, Allah ya maka rahama, kafiran ma asma'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul kuntu ana wa Abubakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar, kharajtu ana wa Abubakar wa Umar. Yace sai naji an dafa kafadata ana ce Allah maka rahama, sautari da dama nakan ji manzon Allah yana cewa na kasance ni da Abubakar da Umar. mun shigo ni da Abu Bakar da Umar, mun fita ni da Abu Bakar da Umar. Yace da na juya sai naga Ali dan Abi Talib, inji Ibn Abbas, Allah yadda da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune da sahabbansa, Abu Bakar da Umar ba sa majalisin, sai yake ce wa sahabbansa, wani mutum ne ya hau kan saniyarsa yana dukanta, sai take ce masa, ni fa ba a halicce ni dan wannan ba, ma'ana dan wannan abun da kake mu, ba halicce ni dan ka hau kai naka da keli ba, an halicce ni ne dan a sha nono na kuma nayi noma. Sai sahabban Annabi suka yi dariya suka ce a'a, saniya kuma ta yi magana. Sai Annabi ya ce, ni da Abu Bakar da Umar mun yadda da haka kuma mun shaida. Mai riwayar hadisin yake cewa alhali lokacin da Annabi yake wannan maganar, Abu Bakar da Umar ba sa nan. Kaga wannan shaida ce suka samu daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To a gurare da dama idan kana bibiyan nasoshi na hadisan Annabi, zaka ga matsayin waɗannan mutane guda biyu, Abu Bakar da Umar. Ga hadisin Amr dan As da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yakin Zatus Salasil, a matsayin shi ne komanda, cikin dakarunsa kuma akwai Abu Bakar da Umar. Sai yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbun nasi ilaik, cikin mutane wa kafi so ya Rasulullah? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha, yace a'a minar rijali, ba cikin mata nake nufi ba, ina nufin cikin maza. Ya dauka Annabi zai ce Amr ibn al-As, saboda yanzu ya bashi jagoranci, kuma sun kula cewar jagoranci ba a bayarwa sai ga wanda yafi falala. Sai yace minar rijali, cikin maza nake nufi ba cikin mata ba. Sai yace Abuha, baban Aisha. Wai baban Aisha Abu Bakar. Yace thumma man, yace Umar. Ka kenan Abu Bakar yana matakin farko, sai Umar. Kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya ce wa sayyidina Umar, in Uwaisul Qarni yazo ya nemi daga gare shi, ya nema masa gafara, ba shi ke nuna cewar Uwaisu bin Amir Al-Qarni ya fi sayyidina Umar falala ba, saboda waɗannan bayanai da muka gabatar. Abu na biyu da za mu ƙara kafa hujja da shi kan cewar wannan ba shi ke nuna cewar Uwais ya fi sayyidina Umar falala ba, Uwais tabi'i ne, sayyidina Umar kuma sahabi ne. Kaga ba yadda za a yi tabi'i ya fi sahabi falala, sahabai su ne suke matakin farko, sa'annan kuma tabi'ai suke biye musu. Shine khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu, inji Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Malamai suka ce kawai abin da wannan bayani na Annabi yake kunsa shine Annabi na ishara cewar Waisu din nan yana cikin mutanen kirki da ake karban addu'arsu, ba wai yana nuna cewar ya fi sayyidina Umar falala bane. Wannan abu na uku kenan. Abu na hudu kamar ishara ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa sayyidina Umar akan ya ƙara zaki dantse wajen aikata ayyukan alkhairi, saboda akwai mutanen kirki waɗanda ma ba a san su ba, amma suna nan suna ta ayyuka na alkhairi. To ishara ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ya ƙara zaki dantse wajen aikata ayyukan alkhairi, sannan kuma in ya samu dama kar ya yi wasa da ita. Wace irin dama? In ya haɗu da irin mutanen kirkin nan, ya nema su nema masa gafara gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan abu na ƙarshe, abu na biyar, zai yi kama da yadda Annabi ya ce duk sanda aka kira sallah mu roƙa masa wasila. Ba Annabi ya faɗa haka ba? Da addu'ar mu da ta Annabi wacce ta fi? Addu'ar Annabi ta fi. Haga Annabi in ya roƙa kansa wasila ai ya wadatar, amma sai ya ce mu roƙa masa wasila tare da cewa addu'arsa ta fita mu. Suka ce za a iya ɗaukan wannan a irin wancan babi na Waisul Qarni da sayyidina Umar, kamar yadda Annabi ya fi mu falala amma ya ce mu roƙa masa wasila gurin Allah maɗaukakin sarki. To haka zalika a wannan gabar, sayyidina Umar ya fi Uwaisu falala, amma tare da haka Annabi ya ce ya nema gurinsa, ya nema masa gafara gurin Allah maɗaukakin sarki. To wannan hadisi na Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, sayyidina Umar sai karanta wa Uwaisul Qarni. Uwaisu ya ji hadisi din, sai sayyidina Umar yace fastaghfirli to nema mun gafara yace wa Uwais bin Amir al-Qarni yace to nema mun gafara fastaghfara lahu sai Uwais ya nema sayyidina Umar gafara fa qala lahu Umar sai sayyidina Umar yace masa yace ma Uwais bin Amir al-Qarni aina turidu ina zaka je a ina suka hadu da sayyidina Umar a Madina to sai sayyidina Umar ya tambaye shi yace daga nan ina Kano fa qala al-Kufa wai sai yace Kufa zan tafi garin Kufa na daga cikin garuruwan Iraki yace zan tafi Kufa ne qala ala aktubu laka ila amilha sayyidina Umar yace to shin me kake gani rubuta maka wasiqa zuwa gurin gwamnan Kufa tunda cikin gwamnoni na yake akan in ka je ya baka kulawa ta musamman idan ka je ya kula da kai ya baka masauki ya maka hidima ya maka dawainiya me kake gani in rubuta wasiqa in baka ka kai ma gwamnan Kufa umurce shi ya shiga cikin al'amarinka qala sai Uwais yace sai Uwais yace akunu fi ghabara'in nasi ahabbu ilayya yace a baya so a rubuta wasiqa akai wa gwamnan Kufa yace akunu fi ghabara'in nasi in zama cikin talakawa yafi mun akan a rubuta wasiqa aje a bani kula ta musamman da matsayi na musamman shine ghabara'in nas in zama cikin talakawa cikin kowa da kowa cikin sauran mutane yafi soyuwa gare ni sama da a rubuta wasiqa a bani in kai wa gwamnan Kufa ya bani kula ta musamman kenan shi yafi so dai a bar shi ya tafi cikin ƴan uwansa ya je ma ba wanda ya gane shi ba wanda ya san da shi to tunda ya nuna baya bukata sayyidina Umar sai bar shi kawai sai bar shi ya tafi abunsa ya tafi Kufa shi kuma sayyidina Umar ya ci gaba da al'amuransa sai ya ce falamma kana min al'amil muqbil da shekara ta kewayo bayan haduwar sayyidina Umar da Uwais bin Amir al-Qarni hajja rajulun min ashrafihim fawafaqa Umar sai wani mutum cikin madaukaka Kufa cikin masu fada aje a Kufa sai ya tafi aikin haji wani mutum cikin masu fada aje a Kufa sai ya tafi aikin haji da ya tafi aikin haji fa wafaqa Umar sai ya hadu da sayyidina Umar sayyidina Umar shi ma ya je aikin haji sayyidina Umar shi ma je aikin haji a cikin riwayar da ta zo a ima a sahihu muslim yake cewa anna ahlal kufata wafadu ila umara wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi uwais mutanen Kufa sun toga sayyidina Umar lokacin da ya je aikin haji a cikin su kuma akwai wani mutum wanda yake izgili wa uwais bin Amir al-Qarni to shine anan ake mana bayanin sa shekara da take wayo sayyidina Umar ya tafi aikin haji mutan Kufa sun shigo su ma aikin haji a cikin su akwai mutumin da yake izgili wa Uwais bin Amir al-Qarni fasa'alahu an Uwais sayyidina Umar sai ya tambaye shi akan Uwais bin Amir al-Qarni yace meye labarin Uwais yace ka san Uwais bin Amir wanda ya fito da kabilar Qaran yace kware na san shi sai yace meye labarin sa Sayyidina Umar ya tambayi wannan mutumi wanda aka ce ya taho cikin tawagar Kufa kuma yana cikin masu izgili wa Uwais. Wata amsa ya bawa Sayyidina Umar. Fa qala sai wannan mutumi yace taraktuhu rasal baiti qalilal mata'i. Yace yana can na bar shi a Kufa yana ta fama da rayuwa. Yana nan cikin gida mataccen gida shine rasal baiti. Yana cikin mataccen gida sai fama yake da rayuwa. Abin da zai ci ma yafi karfin sa shine qalilal mata'i bashi da mata'i abubuwan more rayuwa abincin da zai ci yafi karfin sa bashi da cin yau balle na gobe suturar da zai sa tafi karfin sa duk ta tsufa ta kode ta yi laushi dama yana cikin masu izgiliwa Uwais bin Amir al-Qarni to da ya mai da wannan martani wa sayyidina Umar, sayyidina Umar me yace masa? Ina ga haka ito abin da sayyidina Umar ya gaya masa, saboda bayani ne wanda yake da dan tsayi hadisin da ya gabata kenan. Zamu dasa aya anan saboda kurewar lokaci, idan Allah ya kai mu halka ta gaba sai mu ga martanin da sayyidina Umar ya mayar ma wannan mutumi da yazo cikin tawagar Kufa, wanda na daga cikin waɗanda suke izgili wa Uwais ibn Amir, wanda sayyidina Umar ya masa tambaya ya bada wannan sheda kan Uwais cewa yana can yana gwagwarmaya, yana ta fama da rayuwa, abin da zai ci yafi karfin sa, gidan da zai zauna ma yana nan lalataccen gida mataccen gida. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɗan harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.